Daliban waɗanda suka yi karatu a jami'oyin ƙasashen yankin nahiyar Asiya da Turai da kuma Afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar haɗa magunguna kana da farfesoshi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban. Farfesa Abdulrahman Abbashishi da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da yanayin ɗaliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru 5 yana bayarwa ga ɗaliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya.
Su wayannan ɗalibai kashi biyu ne, akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu don haka sun zo suna so su soma aiki, to wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To wayannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan 840 suka zo da irin wannan jarabawar, aka mun jaraba a nan kuma aka ba su ɗan training haka na ɗan lokaci. To akwai kuma wanda yake ba su gama ba, to amma su suna zuwa suka zauna daga sati 6 zuwa abin da ya sama. Sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna zuwa kuma samun gogewa, to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba. Zu a cikin shekara 5 ɗin nan suna zuwa kowace shekara akan samu ɗalibai kusan guda 50 gaskiya, banda su wa'ancan da suka zo jaraba kenan.
Wasu daga cikin ɗaliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da bada horo a asibitin koyarwa na Aminu Kano.
Sunana Pharmacist Jamila Aliyu, nayi karatu na a jami'ar Shu'at University. Alhamdulillah ina training ina anan. Tsarin Aminu Kano Teaching Hospital yayi mun domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so a kalla kai circulating a 11 units. Naji dadi da aka ce mun suna da unit 11. Sun cika tsari na internship na duniya shine accepted. Ana so duk unit kai wata daya.
Dr. Aisha Muhammad
daga wacce makaranta?
Gulf Medical University a Dubai. Nazo ne saboda duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan, kuma ana barin mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can.
Sai dai Professor Abdulrahman Abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin ɗaliban da ba asalin 'yan Najeriya ba, amma yanayin horon da suke samu na bai ɗaya ne, inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar Bayero waɗanda mallakar asibitin ne.
Za su duba marasa lafiya, za a ɗau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza, me yasa suka yi kaza, ko kuma ga yanda ake kaza da shawararsu, ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su, ga yanda ake yi, ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery. Mafi yawa wanda muke da su 'yan Najeriya ne, amma akwai wasu wanda sun zo daga Liberia suna nan a nemi su training su guda 5, kuma muna expecting ɗin wasu ma za su kuma zuwa saboda wannan ɗin sun kwana 2 za su yi graduating, wasu kuma za su zo.
To amma duk da wannan cigaba, har yanzu mazauna karkara na cigaba da fuskantar barazanar ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya, la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin, amin, amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.